Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yawman arana al-khamis, ashirin da shida ga watan jumada al-ula, hijira 1400, 46 wanda ya dace da 28 shekara 2024 miladiya. Ci gaba da karatu na nahwu a cikin wannan littafi mai albarka mai suna At-Turfatu fi An-Nahwi, wallafar babban malami Ibn Abdul Hadi rahimahullahu ta'ala. Idan ba a manta ba, wannan shine darasi na 8. Za mu tashi a shafi na, mun tsaya shafi na 16, za mu tashi a shafi na 17. Babu ma lam yusamma fa'iluhu. To a nahwu, kamar yadda muka faɗa, abu na farko da ake bukata ga jumla, musamman in fi'iliya ce, to fi'ili ya fara zuwa farko, sannan a samu alfa'il, sannan a samu al-maf'ul bi. Alfa'il shi muka yi satin da ya gabata ko darasin da ya gabata, cewa shine allazi qama bil fi'ili, wanda ya tsayu da aiki da wazifa aiki, shi ake kira da alfa'il, ma'aikaci kenan. To saboda balaga da fasaha ta Larabawa, akwai lokacin da zaka ga an zo fa'ilin kuma an ki ambatarsa. Kawai an ambaci fi'ili, sai ambaci wani abun, amma shi wanda ya tsaye da aikin sai kaga kwata-kwata ba ambace shi. To a wannan lokaci fi'ilin sai a kira shi ma lam yusamma fa'ilu, ba ambaci wato fa'ilinsa ba. To idan ba ambace shi ba, shine al-maf'ulu bihi, sai a dauko shi sai ya tsaya matsayinsa ta fuskar lirabi. Yawwa, saboda haka sai ya zama na'ibul fa'il, sai ka dauko hukuncin shi al-maf'ul bihi. Hukuncin sa kamar yadda zamu zo shine an-nasb, hukumul fa'il kamar yadda ya gabata ar-raf'u. Tun da ya wakilci al-fa'il, to sai a dauko hukuncin fa'ili na lirabi, sai a dora masa wancan hukuncin nasa na asali, sai a shashi a hakura da shi. To malamai da dama na balaga sun ambata, wani zubin sukan yi haka saboda dalilai da dama. Yawwa, wani zubin akan ki ambata wanda zai yi aiki saboda jalalarsa da girmansa, sai kaga kwata-kwata an ki ambatarsa saboda kimarsa. Na fatar an gane. Yawwa, ina misali. Na'am,
kutilar din sani,
wannan yana shiga. Za mu zo kansa, muna maganar inda aka boye fa'ili saboda girmansa da jalalarsa. Shi wuke magana. Kafin mu shiga darasin, saboda a fahimci babin. Na'am, ina misali. Ko da na larabci ne a kawo, ba dole sai nassin aya ko hadisi. Larabci mai kyau baraka kawo. Na'am, na misali. Na misali, to suna ba da misali, akan ce kamar misali tuwuffiya Zaidun, an karɓi ran Zaidu. To anan suka ce an ɓoye wanda ya karɓi ransa, shi ne mala'ikan mutuwa, saboda ƙimarsa da jalalarsa. Wato ba sai an ambace shi ba, ba buƙatar ma a ambace shi. Wasu kuma, duk da akwai saɓani, wasu na cewa a an da ya boye shi ne saboda sananne ne yawa da an cewa ne ya mutu to kowa ya san cewa wanda zai karbi ransa ko za a turo ya karbi ransa shine malakul maut sannan abu ne kamar ayin da ka kawo kutilar insan to ba an bace fa'ili ba shine Allah saboda sananne ne ba wanda zai kashe da adam in ba Allah ba babu yawa to ina misali da jalala wanda babu sabani a kansa misali kamar kace hufizal ilmu ko wurisal ilmu an kiyaye ilimi an gade ilimi kana nufin malamai ay hafizal ulama ul ilma ku warisal ulama ul ilma to saboda jalalar su anan sai ka boye su sai ka boye shi in kaga dama kuma zaka yi ce a saboda sanannan abu ne waɗanda ke kiyaye haddace ilimi su ne malamai to wani zubin kuma akan ki ambata fa'ili saboda ana jin tsoron sa tsoro ne ake ji ila misali li khawfin minhu ina misali shurub al ma'u zai shiga an sha ruwa saboda ana jin tsoro wanda ya shake ya shiga kamar suriq al maluki ko suriq al mata'u do ana iya ambata to haka dai akwai dalilai insha Allah ta'ala nan gaba to in mun sadara sun balaga zamu san su to wani zubin kuma akan kira shi da naibul fa'il kabe yadda muka ambata to shine mala yace iza lam yusamma fa'ilu lokacin da aka kawo fi'ili kuma ba a ambace wato fa'ilinsa ba to shi fi'ilin kaga dole sai an canza masa gini ba haka kawai za a bar shi yadda yake asali ba shine yace dhamma awwalul fi'ili to harafin farko sai kai masa dhamma wakus ya kasance sulasi kenan idan ka duba kaga harafin wato harufansa guda uku ne sulasi mun san sulasi to harafin farko sai kai masa dhamma sai ce wa kusira ma qabla akhirihi harafin da ke gabanin na ƙarshe shi kuma sai kai mai kasara kaga daraba sai ka ce duriba jalasa sai ka ce julisa zaba sai ka ce zuhiba alima sai ka ce ulima shariba shuriba qatala qutila da makamantan su harafin farko sai kai mai dhamma wanda ke bi mana ƙarshe shine na tsakiya shi kuma sai kai mai kasara wannan in sulasi ne in kana madiyan kuma in ya zama fi'ili madi ba mudari'i ba in mudari'i ne yace wa futiha sai ai masa fataha in kana mudari'an harafin sa na ƙarshe mai bi mana ƙarshe sai ai masa fataha na farkon sai a bar shi dhamma din shi daraba sai ka ce yudrabu shariba sai ka ce yashrabu qatala sai ka ce yuqtalu zahaba sai ka ce yuzhabu jalasa sai ka ce yujlasu shi harafin na farko baya canzawa sawa'un amadi ko amudari amma na gabanin ƙarshe to in madi ne sai kai masa kasara in mudari ne sai kai masa fataha warufi abihi maf'ulun wahid kuma shi wannan fi'ilin to shine zai yi aiki shine zai yi raf'a ga maf'uli guda daya tunda mun fada cewa maf'ulin shi za a dauko ga misali daraba zaidun amran to sai kana son yanzu ka boye shi Zaidu din, to shine sai ka ce duriba amrun, sai ka boye Zaidu ambu ya amru. To kaga amran shine maf'ulun bihi a jumlar farko kenan, daraba Zaidun amran. To yanzu da ka jaye Zaidu, sai ka mai ka dauko shi ka dora shi a wurin, ka dauko amru a madadin Zaidu ka dora, to sai ka dauko hukuncin shi Zaidu din sai ka dora masa, sai ka ce mi duriba amru, an buge amru. To in ka zo li irabi, shi amru din nan wanda ya masa raf'a, wanda ya jayo mai wannan raf'a shine fi'il, shine warufi'a bihi, akan ya rafa'a bihi da shi fi'ilin, maf'ulun wahidun, maf'uli ɗaya yake wa rafa'a, tunda dama babu fa'ili. To in ka zo sai ka ambaci wannan kamar yadda za mu gani a cikin misalan da zai kawo. To idan ya zamo kuma kila fi'ilin yana buƙatar maf'ulai guda biyu, ba maf'uli ɗaya yake buƙata ba, ya ta'adda ila maf'ulaini ko ila akthara min zalika, to wa nusiba ma adahu, to duk wanda ba na farkon ba shi kuma nasaba za ka yi masa. Maf'uli na farko kawai za ka yi mami, za ka yi ma rafa'a. Idan an samu wani maf'uli na biyu ko na uku, duk nasaba za ka yi musu. Ina misali, nahwu misali duriba zaidun, kaga asalinsa daraba zaidun ko daraba amrun zaidan shine asali, ko daraba almuallimu zaidan, to sai aka shafi fa'ili sai aka ce duriba zaidun. Kaga zaidu asali shine maf'ulun bihi, amma da aka shafi fa'ili to sai aka dauko rufu'an fa'ili sai aka dora masa. To in ka zo sai ka ce wajen li'irabi, sai ka ce duriba fi'ilun mabniyyun lil majhuli. Yawwa, wasu kan faɗi haka, wasu kuma sukan ce duriba fi'ilun madin mughayyiru sigati. Yawwa, ko ka faɗi na farko ko wannan? Yawwa, duriba fi'ilun madin mabniyyun lil majhuli. Wasu suna ƙarawa da dhumma awwaluhu wa kusira ma qablahu, fi'lun madin mughayyiru sigati, ko fi'lun mabniyyun, fi'lun madin mabniyyun lil majhuli, dhumma awwaluhu wa kusira ma qablahu. An gane mabniyyun ala al fathi la mahalla lahu min al i'rabi. Zaidun sai ka ce na'ibul fa'ili, na'ibi, mun san na'ibi ai, yawwa, wanda in limame bainan to sai na'ibi ya tsaya madadinsa, to kamar haka ne, to sai ka ce zaidun na'ibul fa'ili, marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu li'annahu ismun mufradun wa huwa sahihul akhiri. To sai jumla ta biyu, wa yukramu amrun, ana girmama amru ko yawwa, kamar ka ce yukrimu zaidun amran, ko yukrimu almuallimu amran, malami ya karrama amru, ko zaidu ya karrama amru. To sai ka shafi mai karramawa ne, wanda aka karrama sai ya wakilce shi, sai ya tsaya madadinsa. To yukram sai ka ce fi'ilun mudari'un mabniyyun lil majhuli dhumma awwaluhu wa futiha ma qablahu, ko fi'ilun mudari'un mughayyiru sigati dhumma awwaluhu wa kusira wa futiha ma qablahu wa huwa marfu'un wa alamatu raf'ihi الضمة الظاهرة على آخره لأنه إيه؟ نعم؟ لا، لتجرده عن الجازم والناصب ولخلوه عن نوني التوكيد ونون النسوة وهو صحيح الآخر شيني كالشي إيه؟ أمر سيكتي نائب الفاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر تدوانا كاغا مفعول إيسكي دش يو ضربا مفعول إيكي بكاتا شيما شيما مين يكرمكو shima yukurin maf'uli da yake bukata to shi yasa zaka ga kawai da aka kawo shi na able fa'il din ba a ƙara wani abu ba to idan fi'ili ya zamo ya ta'adda ila akthara min zalika shi maf'uli biyu yake bukata banda fa'ili to shine za a faɗa yace wa utiya bakrun dirhama an ba bakar dirhami an babakar dirhami asalinsa menene a aqal muallim ko alwalidu bakaran dirhaman da bakaran da dirhaman dukkan su mafu'ulai ne saboda shi a ada yana ta'adiya zuwa ga mafu'ulai guda biyu to asalinsa kamar kace a aqaitu bakaran dirhaman na ba bakar dirhami daya to sai ka boye kanka sai ka ce ai uqiya to yanzu na farko wanne ne farko bakaru to sai tsaya madadin wancan damirin da ka boye sai kai masa mi rafa shi kuma na biyu ka bar shi da nasabarsa sai ka bar shi da nasabarsa to sai ka ce uqiya فعل ماض مبني للمجهول ضم أوله وكسر ما قبله كوكما عطية فعل ماض مغير الصيغة ضم أوله وكسر ما قبله وهو مبني على الفتح سيمي بكر سيكتي نائب الفاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه اسم المفرد وهو صحيح الآخر درهما سكت مفعول به ثان يو هكذا كان بتشيش مفعول به ثان وهو منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد وهو صحيح الاخر تو wannan shine kaida imma an saki samu wani mafuuli na uku to shi ma nasaba zakai masa kenan kaga shi al mabni lil majhuli fi'ili da yake wa mi rafa mafuuli da yake wa rafa kamar yadda asali fa'ili kawai yake wa rafa saboda haka duk fi'ili ko wani iri ne to yakan yi rafa'a ga fa'ili daya an gani aikin shi bai wucewa sama ga haka bai wucewa sama ga haka to shi yasa da aka canza siyaga din shi kuma aka bar masa hukuncin sa da aka dauko shi maf'uli na farko aka tsayar da shi madadin fa'ili sai aka yi masa rafa'a shi kadai amma sauran maf'ulai sai ka abin nan sai kai musu nasabarsu in ka zo fi'ilin zaka kalla fi'ilin zaka kalla an gane amma fa wannan ka'ida mu kiyaye duk fi'ili wanda yake lazimi bai shiga cikin wannan bai shiga sai dai mai ta'adiya ma'ana duk fi'ilin da bai buƙatar ka kawo masa mafu'uli to ba a narko shi a wannan babin dan shi ba zai halatta ka boye fa'ilinsa ba to in ka boye to kuma dawa be shi be bukatan mafuli to ya zaka yi babu yawa kamar karum sharufa zaidun zaidu ya zama babban mutum eh to shi dole haka zaka bar shi ba a gina shi lil mabni lil majhul hmm ba zaka ce ai sharufa zaidun ba to in ka ce sharufa zaidun kaga kai kuskure
kuma ba a takadiri
ba a takadiri sai dai in lazimi ne to ka bi hanyar da zaka mai sai mutaaddi kamar shi sharufa to sai ka dauke shi daga sharufa din sai ka kara mai hamza sai ka ce asharafa asharafa zaidun amran ya girmama waninsa ya daukaka waninsa irin su azuma zaidun kai zaidu ya zama babban mutum ya girma to shi ma ba a narko shi daga almabni lil majhul in haka na so ka narko shi to sai ka mai sai mutaaddi sai ka kara mai hamza ko kai masa tadhaif harafin tsakiya sai ka kara wani sai kai mai shadda sai ka ce a'azama amrun zaidan ko azama zaidun amran to yanzu ya tashi daga lazimi ya kuma mutaaddi to a wannan hali ya halatta ka gina shi lil mabni lil majhul mu kiyaye wannan tana da matukar kaida tana da matukar fa'ida to wannan shine saboda haka mun ji in ba fa'ulansa suna da yawa to na farkon kawai sai kai masa rafa'a biyu sauran kuma sai ka bar su da nasabarsu shine ibnu malik yake fada a littafin sa al-kafiya ya kawo baitin haka littafin sa al-khulasa al-fiyatu bin malik ya kawo wannan baiti yana cewa wa ma si wanna ibi mimma ulika birrafi'in nasbulahu muhaqqaqa to duk sanda aka samu fi'ili mabni lil majhuli aka dauko wato na fa'ili na farko aka tsayar da shi matsayin na'ibul fa'il to duk wani fa'ili da yake ratayuwa zuwa gare shi to nasaba za a yi masa yawa wannan ka'ida ce mai kyau Allah ya samu dace to nan zamu kwana insha Allah mun dawo wani sati sai mu tashi babul mubtada'i wal khabari binda muka fata ya zama daidai Allah ya samu albarka kuskure kuma Allah shi yafi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh